Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Najeriya a yau. A watan Mayun shekaran nan ne Abubakar Muhammad da aka fi sani da Shekau, wato shugaban ƙungiyar Boko Haramun, ya kashe kanshi bayan kwashe kusan shekaru 12 yana shugabantar ƙungiyar. Shirin namu na yau ya karkata ne zuwa ƙauyen su Abubakar Muhammad, wato ƙauyen Shekau, domin jin yadda ya taso a ƙuruciyar shi. Masu sauraro, kamar yadda muka ce, za mu dubi tarihin ƙuruciyar Shekau. Abokin aikinmu Muhammad Aminu Ahmad ya kai ziyara ƙauyen su Abubakar Shekau domin jin yadda ya yi ƙuruciyar shi. Aminu, ka kai ziyara har ƙauyen su Shekau, inda anan aka haifi Abubakar mai laƙabi da Shekau. Shin a ina wannan gari yake?
Asalin garin Shekau dai a Najeriya ne, kuma yana jihar Yobe, yana ƙarƙashin ƙaramar hukumar Tarmuwa.
To ashe kenan sunan Shekau din sunan garin su ne, ba wai sunan shi bane?
A sunan gari ne, lagani ne aka yi masa kawai ya zama abin nan, amma sunan sa aishi ainihin sunan sa Abubakar ne.
Na'am. To da kuka je wannan gari, daga cikin makusantan Shekau dawa kuka yi magana?
To makusanta da na kusa ka san uwa ita ce kan gaba. Yauwa, to gaskiya mun tattauna da mahaifiyarsa. Dadadai ta yi magana cikin harshen barbarci ne.
Na'ame.
Kuma maganan gaskiya ba mu ɗauka ma za ta yi mana magana ba gaskiya.
Na'am.
Sai mata ɗan tambayoyi cewa waye shi Abubakar. Ta ce Abubakar ɗanta ne, ita ta haife shi, kuma gaskiya kamar ta faɗa kowace uwa tana son ɗanta, sai dai ta ke halinsa kuma wanda gaskiya ta ce ba abin so ba ne, saboda irin yadda ita kanta ya jefa ta a cikin hali na damuwa, da kuma ya sa al'umma da dama hali na damuwa, da kuma asarar rayukan al'umma da dama.
Mene ne fa ɗaukan hankalinka a tattaunawarka da mahaifiyar Shekau?
To gaskiya abin da zan ce ya fi ɗaukar hankalina, inda take magana cewa ba ta san amfani da ya mata a rayuwa ba. Wannan maganan gaskiya ta ɗau hankalina sosai da sosai, domin duk abin da kake yau in aka ce mahaifiyarka ta yi wani mummunan kalami a kanka, to gaskiya ba abu ne da mutum zai ga abu mai kyau a cikin rayuwarsa ba. Duk da cewa ta ce tana son sa, amma kuma gaskiya ta zo ta ce ita dukan ba ta san amfanin rayuwarsa ba, saboda mai ya cutar da ita. Cutarwa tunda ya halakar da al'umma da basu bisu gani ba. Tana ji, ana kuma gaya mata ga abubuwan da yake faruwa, kuma kuwa da abubuwa da yawa. So gaskiya wannan magana ta ya ɗau hankalina sosai da sosai.
To ita mahaifiyar Shekau, akwai ƙalubale da ta fuskanta, misali daga al'umma na cewa ai ɗanki ne, babu wanda ya taɓa zuwa ya ce zai kama ta, ko kuma a ji a ce a zage ta, ko wani abu makamancin wannan? Ba ta faɗa muku wannan labarin ba?
Gaskiya mallam Awwal, wani abu da zai baka mamaki ba, ko in ce ba kai, dukkan masu sauraro, wani abu da zai ba su mamaki. Tun da aka fara rikicin Boko Haram yau shekara kusan 12, koda da rana ɗaya ba taɓa kaiwa garin Shekau hari ba, ballantana wani ya je ya tunkari mahaifiyarsa ya ce mata wani abu kaza. Kaga tsakanin, kamar yadda na faɗa ma, tsakanin Shekau da babban gida tafiya ce da, in ba da rashin kyawun hanya ba, da suna da hanya mai kyau, kwaltan tana da kyau ba, minti 10-15 ya kai ka. To wani bincike an kai wa garin babban gida hari a cikin wata ɗaya, 'yan Boko Haram sun kai ma hari ya fi 10, amma ba taɓa zuwa Shekau ba. Har wasu ma suke gudu suna zuwa Shekau mafaka ce a gurinsu. Sai dai mutanen garin suna takaici, domin har ba sa so su bayyana cewa su mutanen Shekau ne.
Ya labarin ƙuruciyarsa da kuka samu daga wurin mahaifiyarsa?
Mahaifiyarsa ba ta ba mu wani labarin gaskiya ƙuruciyarsa ba. Shi ba alawan na garin shi ne ya ɗan taɓo mana abin nan na ƙuruciyarsa.
Shi lokacin da ya fita gari, shi bai san komai ba ma. Bai kai yaro wannan ma ba. Ba zai wuce shekara 7 kwata-kwata ba. Kwata-kwata ma. shikenan kakansa ne ya dauka ya fita. Uban kam dama babu wan shi bai da mata komai ba, miskine ne ma komai ma mu ne bake. Sai ya zo ya ce kakansa ya kai dan bujin ban yake ya kai shikenan ya je ya yi karatu a ranar majin ban ya dauka ya kai banashe ya yi kwana wata shekaransa biyu ne ko daya da rabi ban sani ba, ya shiga Maiduguri shikenan ya samu gida sam bai huta ko ina ba saboda yana karatu a Maiduguri yana karatu sai ya yi shekara kamar 25 ya zo sau daya wajen jatumansa. Jatumansa ya ce kai ya kana Maiduguri wannan baka zuwa gaisuwan ma, ya ce a mama na mu a Maiduguri muna karatu sosai saboda ba mu zuwa, sai yanzu zuwa mu wannan ba asara ba ne kaza kaza ne wai zuwa na jatumansa ya zo gaidan ma iya uwa mutuwa ya yi uban ya yi ma bai dawo ba, ubansa ya mutu ma bai dawo ba bai zo ba da yana ciki shi har kan Maiduguri ba har kan garin nan kan babu yara garin nan ma ko guda daya mutum da yake wani dan gari ne bai damu da komai ba kowa ma saboda Allah ya yi kowa musibansa wannan Allah ya kawo ma mutane da yawa sun zo sun yi bincike mutum daya ya bi shi babu. Yawwa yawwa yan hadura ga yan gari wurin da kowa ma yake kai amma wannan a garin nan aihuwan garin nan amma ba zai amfani garin nan ba to bansa kam dama sisin za da ba zai karba ba shikenan iya suna zuwa dole gwamnati kam shi lokacin yana rare ma suna zuwa suna tambaye shi za mu zo mu same shi yake a'a ni wannan zuwansa ya na sani ya zo ma lokacin yaro ya zo ni na kwance bakin masallaci ya yi jimban ya tashi a yi wazi su wannan ya zo da mutanen su za su yi wazi sai shi da wani kanina yanzu bai da lafiya kwai kanina shi ya yi magana wai ce zuwan ka garin nan karatun da ka kai wannan mu ba mu ruwan mu da kai ba sai ma mutane bayansa sun fara duka sai ya gudu ya zo gida yake yi me kana gudun nan me ne yake a mutane bukar ne fa sun zo yana wazi wazin sa ba mu yarda ba na yi magana wai za su doke ni za su yi duka yake kar ka yi magana wannan ba ya fi karfinka ka bar su shikenan garin nan ya fita a bada bai sake zuwa garin ba uwa jatumansa yana nan kakansa yana nan kakansa mai yaro jatumansa da yana nan ba abinda a garin nan da wane wannan abokina karige 1000 wannan karige 500 wannan ba mutum da ya sakane su ba kwata kwata
ba wanda ya bi shi
bi
o yaran gari nan ba wanda ya bi shi
babu kwata kwata ba
to an gaida Muhammad Aminu Ahmad da wannan namijin kokari. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta internet na Daily Trust. Muna magana ne akan ƙuruciyar tsohon shugaban ƙungiyar Boko Haramun Abubakar Shekau. Mun ji abin da mahaifiyar shi da kuma dagacin garinsu suka ce dangane da rayuwar shi. Kuna iya jin shirin Najeriya a yau a shafin mu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafin mu na sada zumunta wato facebook.com/aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuma kuna iya sauraron shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, Jihar Adamawa. Wai shin akwai alaka tsakanin yanayin rayuwar ɗan Adam a lokacin yana ƙarami da kuma in ya girma? Jamilu Adamu ya tuntuɓi wani mai bincike akan halayyar ɗan Adam.
Sunana Dr. Idris Salisu Rogo. Ni mai bincike ne akan sanin halayyar ɗan Adam daga Jami'ar Bayero.
Dangantakar da ke tsakanin ɗabi'un mutum yana yaro da idan ya girma zai iya yin tasiri? Kamar yadda wasu suke cewa Abubakar Shekau tun yana ƙarami fitinanne ne, ya abin yake?
To, a'udhu billahi samil alim minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Wato, mafiya rinjayen masana sanin halayyar ɗan Adam sun ta'allaka akan cewa lallai da abin da ka ga mutum yana yi bayan ya girma yana da alaka da irin yanayin yarintarsa. daga cikin masanar akwai Sigmund Freud wanda yi psychosexual theory. Akwai wato wani masani da ake kira Erik Erikson wanda shi kuma shi ma yayi magana akan yanayi yanda dan adam yake kasancewa yarintarsa take tasiri akan dabi'unsa. Saboda haka gaba ɗaya ka fatanin al'umma ga kuma wato mai social learning theory wanda Albert Bandura shi ma yayi magana akan wannan. Amma bari mu dawo gaba ɗayan su abin da suke magana akai shine stages ne na rayuwar dan adam. Shi Sigmund Freud ya raba stages na rayuwa kamar haka. Yace akwai oral stage, akwai anal stage, akwai pharynx stage, akwai latency stage na rayuwar dan adam. Oral stage yake cewa yaro yana kankani lokacin da yake karamin yaro. Dukkan wani gratification da jin dadin rayuwarsa yana ta'allaka ne a bakinsa. Yayin da yaro yana karami, bai samu kwararre, bai samu cikakken nono da ya kamata ya sha ba, bai samu iya adadin nonon da ya kamata ya sha a rayuwa ba, to idan ya tafi stage na gaba bayan ya girma, zai zama baya tausayin jama'a, zai zama samu abin da ake kira maternal deprivation, wato ya samu naƙasu a lokacin da yake shan nono. Saboda haka zai zama mara tausayi, zai zama kuma mara jin kai, zai zama mafadaci da dai sauransu. Stage na gaba shine abin da ake kira anal stage. Shi kuma wannan sexual gratification din da instinct din da yaro yake wannan in ya kai wani adadi na shekaru bayan shekara biyu, to zai koma anal stage daga shekara biyu zuwa shekara hudu. A wannan lokaci, in ji Sigmund Freud, a wannan lokaci gratification na yaro zai tashi daga bakinsa zuwa kan duburarsa. Za ka ga yaro a lokacin ko uwarshi ce ta ɓata mashi rai, zai yi ƙoƙari ya rama abin da take masa ta hanyar yin kashi ko ina, ko ya dinga fitsari ko ina, ya dinga ɓata guri. To idan yaro ya zamanto yana amfani da wannan wajen magance wato biyan buƙatarsa ta zuciyar shi, ta inda an masa abu yana so ya rama ko wani abu ya yi wannan, to lallai idan ya girma zai zama mutum ne mai kyauta, mai yalwa, mai kuma almubazaranci. Duk abin da yake hannunsa zai watsar, zai baza wa mutane, zai ba jama'a da sauransu. So idan kuma ya samu abin da ake kira anal retentive stage, wato kuma akwai yanayi a wannan shekarun wani yaron idan uwarshi ta bata mai rai sai kwana uku bai kashi ba ko kwana hudu, kaga an ta damu yaro yake kashi. To a wannan lokaci daidai wannan stage din, to ya samu abin da ake kira anal retentive stage. To idan ya girma wannan yaro, to lallai zai zama mutum mai rowa, kuma zai zama mutum mai tattali sosai, mai tattala kayansa, kuma zai zamanto ba shi da yalwata da kyauta da sauransu. Zaga duk abin da yake nashi zai tattala da sauransu. To haka idan ya girma zai zama haka. Bayan ya tashi daga wannan stage, sai ya tafi abin da ake kira latency stage. Shi kuma a wannan latency stage din, yaro a pharynx stage kai. Shi pharynx stage kuma yaro zai zama a wannan lokaci zai dinga kishi yana tunanin a'a, ai mahaifinsa ko mahaifiyarshi suna gudanar da wasu abubuwa wanda yake ana ɓoye masa, bai kamata kuma a ɓoye mashi ba. Zai zama inquisitive, ya dinga ƙoƙari ya sani da zai sauransu har zuwa ƙarshen stages na theory. Wannan ina so na ɗan fito ma da shi ne kwara-kwara, saboda ka fahimci cewa wannan masani Sigmund Freud wanda shi wannan ya ce lallai akwai alaƙa tsakanin yanayin yadda mutum ya kasance da yarinta da kuma yadda ya kasance a rayuwar shi ta gaba.
Dr. Idris Salisu Rogo, mai bincike akan halayyar ɗan adam a Jami'ar Bayero ta Kano, a hirar shi da Jamilu Adamu. Masu sauraro, da wannan bayani ne Dr. Idris, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Da fatan an amfana, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aikina Halima Jumrau da Jamilu Adamu, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku huta lafiya.